Ajiya ministan kudin kasar Ghana Ken Ofori-Atta ya gabatar da kasafin kudin shekara ta 2018 kamar da yadda aka saba duk lokaci da aka karanta kasafin kudin ana samun bambancin ra'ayoyi akai musamman a bangaren gwamnati mai mulki da masu adawa akan haka na neme jin ra'ayin Alhaji Madi mamba na jam'iyyar NDC mai adawa da kuma Alhaji Mamudu Siza na NPP akan maganar samar da aikin yi da aka tabo cikin kasafin kudin shekarar da farko zan so Alhaji Mamudu Siza na NPP yayi mana bayani akan inda kasafin kudin ya nufata don samar da aiki Alhaji Madi kai mai zakace akan matakan da aka fara dauka dangane da maganar samar da aiki din nan.
We are good to remember business that is such a the most of the absorb one unemployment. In a team that we need to move to any 21, it is China. What private sectors in Iran? I don't know the terms so to create jobs so bad to use now. These are facts on the ground. Where are they? If you don't know the terms, where are they? They are created under the private bar. That is where you start going to. Come on, I create what I meant when I got what I got this meant. You are going to get to it among I'm consortium, I say consortium 35%. When we are doing consortium in 15% of the you told us about we are not taking anybody as a job, Baba for a job. How you do it?
Sauran jama'a kuma sun bayyana ra'ayoyinsu game da kasafin kudin na shekara ta 2018.
Dr. Bawumia, yin ne kai Hajiji Muhammad, kai zage shi ko ina ka tara yaran su kurai, ka ce in yin zuwa kuma zo ta ka face o, kuma da sabon shekara ya aika da gare shi ke cikin wurin, ke jikin incompetent, 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 yau ina da ke. Ka yi so ga mun bara jar Dr. Bawumia, duba abin da ke gudana, kai shi zai su wurin mu haka suka sa hannu su kai wai wai yo Allah, mu Allah ka saboda Allah.
Da haka project, da wa change experience na 2016 ne. Deficit in the June, na ta duba ya ke kamar 8.7%. Amma da ta reach na 2017, in ta duba output and money ya zo kamar 4.3. Na jiya zan zafi da haka, na ta duba budget na da kamar 1 billion. Amma an samu revenue kamar 51 billion. Kuma ta duba deficit in the June, kamar 2.7%. In ta duba, na ta duba ya ke kai
Radwanullah Mukhtar Abbas, Sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.